soyayya, kambun soyayya na mashi sukar soyayya. Mandara, so mandara. Soyayya ta kun gano kan kona bana wuta in kinte ba yayi ajajanta dan Allah kalmar so na dan farta najira so najira yeye najira so na kara Tezo ba pikin bini soyar juna ba ma yar zamani baban ne ra balle ma ki raini daga na taso kin taso kin bini gan wata soke zara ye ye gan wata soke zara sakalango umbo so lalajo
sina izmu dira nan yi mun ajo
mun saya din shadda ba magwanzo
sai murna yan uwa yau ga ranar ajo
antara so an shirya yeye antara so an shirya